Daga birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 31, 25 da kuma 16. A birnin Yamai dake Jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa na zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon da za a iya sauraron mu a Jamhuriyar ta Niger sun hada da amfani Sarauniya, Fara'a, FM Nomad, Dalal FM da kuma Niya da ke birnin Kwani. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. A koda yaushe kuma kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahouse.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Masu sauraro barkamu da wannan lokaci. Yau Juma'a 13 ga watan Afrilu shekarar 2018. Hafsat Bello dan mai sauraro ce tare da Ibrahim Kalmasi Garba. Muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi. Wato karfe 3 kenan agogon Ghana. Da farko ga kanin labaran duniya.
Masu bincike daga hukumar hana amfani da makamai masu guba OPCW sun isa kasar Syria. Magoya bayan shugaban Amurka Donald Trump na amfani da yanar internet wajen kokarin wofinta wani littafin da tsohon shugaban hukumar bincike ta FBI James Comey ya rubuta. Sannan shugaban Amurka Donald Trump ya karyata wani rahoton jaridar New York Times mai cewa ya so ya kori mai bincike na musamman Robert Mueller tun bara.
To kan labaran duniya kenan. A cikin shirin namu na yau za ku ji zargin da jam'iyyar PDP ta yi wa APC kan yaudarar 'yan Najeriya da suke yi.
Tunda gwamnatin jam'iyyar APC ta hau karagar mulki a shekarar 2015 ta kuduri aniyar yaudarar 'yan Najeriya da nuna cewa jam'iyyar PDP ta bata kasar mu a tsawon shekaru 16 da ta mulki kasar.
Za kuma ku ji nasarar da Jamhuriyar Niger ta samu akan shari'ar ta da kamfanin passport na AfriCard.
Allah ya bamu fasaha muka bincika muka samu hujoji kwararri muka tai muka kai su a France a court contract aka ce ma courtin d'entaire da ta dibi wadannan hujojin ta kare wannan shari'ar wadda ta ba su damar su rubuta ticket da kayan Niger.
Amma duk wannan sai bayan labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraron mu ga labaran. Masu bincike daga hukumar hana amfani da makamai masu guba OPCW sun isa kasar Syria kuma gobe Asabar za su fara tattara bayanai a Duma inda ake zargin an kai harin makaman guba nan wanda ake zargin sojojin da ke biyayya ga shugaba Bashar al-Assad na Syria ne suka aikata. Yayin da masu bincike na OPCW za su tattara alamomin da ke yankin irin su rairayin wurin da kuma sauye-sauyen jikin halittu ciki har da samfur ɗin jinin waɗanda abin ya rutsa da su wanda za a tura ɗakin gwaje-gwaje na hukumar. Hukumar ba fa za ta yanke hukunci kan kowa ya aikata ba. Abinda hukumar ta WOPC za ta yi kawai shine ta tantance ko shin an kai harin makaman guba ne ko a'a. Mutane akalla 40 ne suka mutu sannan kuma ɗaruruwa suka ji raunuka a harin da aka kai makon jiya a Duma wanda ke gabashin Guta a wajen birnin Damashku. Syria dai ta karyata zargin cewa ta yi amfani da makamai masu guba. Magoya bayan shugaban Amurka Donald Trump na amfani da yanar internet wajen kokarin wofinta wani littafin da tsohon shugaban hukumar bincike ta FBI James Comey ya rubuta. Kwamitin Jam'iyyar Republican na ƙasa jiya Alhamis ya kaddamar da wani sabon shafin internet mai suna layincomey.com. Wato komi makaryaci mai dauke da huruce-furucen wasu kusoshin jam'iyyar Democrat waɗanda suka yi ta sukar tsohon shugaban hukumar FBI ɗin a baya. Jam'iyyar Republican na so ne ta rinka warware abubuwan da aka tuka a littafin na komi ta kuma yi amfani da shafin internet ɗin wajen mayar da martani cikin gaggawa ta wajen nuni da duk rashin gaskiya da batutuwa masu saba ma juna. A cewar kafar labarai ta Fox, littafin na komi mai suna A Higher Loyalty, Truth, Lies and Leadership, wato yawan san fadanci, gaskiya, ƙarya da kuma shugabanci, zai fito ne ran 17 ga wannan wata na Afrilu. An ce littafin na kunshe da bayanai kan zaman doya da manjar da aka yi tsakanin komi da shugaban Amurka Donald Trump wanda ya kore shi daga bisani, wanda kuma ke zargi shi komi ɗin ke zargi da katsalandan ayyukan FBI. Kafar labarai ta Associated Press ta ce komi ya yi watsi da shugaba Donald Trump a matsayin wanda bai bin ka'ida kuma mara faɗin gaskiya. Sannan ya bayyana salon shugabancin ƙasar da Trump ke yi da cewa na burgani da kuma san fadanci. Komi ya kwatanta Trump da jagoran ƙungiyar marasa bin doka da oda, wanda bai rabewa tsakanin aikin tabbatar da doka da oda da kuma siyasa. Kuma wai ya yi yunkurin matsa masa lamba dangane da binciken katsalandan ɗin da Rasha ake zargin ta yi a zaben Amurka. To, karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya ƙaryata wani rahoton jaridar New York Times mai cewa a ƙarshen shekarar bara ya so ya kori mai bincike na musamman Robert Mueller, wanda ke jagorantar binciken da ake yi game da katsalandan ɗin da ake zargin Rasha ta yi a zaben shugaban Amurka na shekara ta 2016. Idan ina son in kori Robert Mueller a watan Disamba, kamar yadda sumammiyar jaridar nan na New York Times ta faɗa, ai da na ku kore shi, a cewar Trump jiya Alhamis ta kafar Twitter. Ya ƙara da cewa wannan irin labaran ƙarya ne na jarida marar adalci. Trump ya sha bayyana fushinsa game da binciken da Mueller ya shafe kusan shekara guda yana yi, musamman ma a wannan satin bayan da hukumar bincike ta FBI ta kai samami a ofis da kuma gidan lauyan Trump Michael Cohen a New York. Jami'an bincike na FBI na neman takardun shaidar biyan kuɗi mai yawa da aka yi ga wasu mata biyu don rufe bakinsu bayan da suka yi ikirarin yin lalata da Trump a shekara ta 2006. Wata tawaga ta sanatocin Amurka biyar 'yan jam'iyyu biyu ta dawo daga ziyarar tsawon mako guda a ƙasashen Afirka hudu, inda ta je don jaddada ƙudurin Amurka na taimakama nahiyar. 'Yan jam'iyyar Democrat ɗin hudu da ɗan Republican guda sun yi ta tattaunawa mai muhimmanci da shugabannin ƙasashe da na addinai da na kasuwanci da kuma na soji a ƙasashen Burkina Faso da Niger da Afirka ta kudu da kuma Zimbabwe. Mu ɗin nan biyar mun je Afirka ne da zumar jaddada muhimmancin hulɗar Amurka da Afirka, kuma an mana kyakkyawar tarba, kuma ina ganin mun yi nasara a wannan buri namu. Abinda Senator Chris Coons ɗan jam'iyyar Democrat ya gaya mani ma labarai kenan. To, amma Senator Coons ya kuma yi nuni da cewa sun ansa tambayoyi game da shugaban Amurka Donald Trump da kuma alamar rashin son ɗasawa da Afirka saboda giɓin da ke akwai a diflomasiyance da kuma kalaman cin mutuncin da Trump ya yi. Jiya Alhamis, Amurka ta yi maraba da sakin wasu fursunonin siyasa da aka yi a Sudan bisa umarnin da shugaban Sudan Umar al-Bashir ya bayar a farkon wannan satin. An saki wasu fursunonin siyasa 54 da yammacin ranar 10 ga watan Afrilu bisa umarnin shugaba Bashir, a cewar wata takardar sanarwar haɗakar iyalan waɗanda aka saka ɗin. Abinda wani jami'in ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya gaya muryar Amurka kenan. Kamfanin dillancin labaran gwamnatin Sudan Suna ya ce wannan umarni na shugaba Bashir na daga cikin matakan sasantawa da haɗa kan ƙasa da kuma tabbatar da zaman lafiya da ake yi 'yan makonni bayan yawan kaman da aka yi da zumar murƙushe zanga-zangar ƙin jinin gwamnati. A cikin watan Janairu, zanga-zanga ta ɓarke a Sudan saboda tsadar burodi da kuma tsare-tsaren tattalin arziki mai tsauri. Zanga-zangar wadda jam'iyyar 'yan gurguzu ta taka rawa wajen rurutawa ita ce ta janyo kama fursunonin siyasar.
Labaran duniya kenan kuwa saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, bari mu fara da Najeriya, inda tsohon mataimakin kakakin Majalisar Wakilan Tarayyar Najeriya ya zargi jam'iyyar APC da yaudarar 'yan Najeriya, har ya ƙara da cewa gwamnatin ta ba ta da tsari na magance matsalolin da ke fuskantar ƙasar.
Yayin da wasu na ci gaba da tsokaci akan aniyar sake neman shugabancin Najeriya a babban zaben 2019 wacce shugaba Muhammadu Buhari ya ayyana a wannan mako. Tsohon mataimakin kakakin majalisar wakilai ta taraya, Chief Emeka Ejiofor, ya yi zargin jam'iyyar APC ta shugaba Buhari da yaudarar 'yan Najeriya da kuma gazawa wajen magance matsalolin da ke addabar ƙasar. Chief Ejiofor ya yi wannan furucin ne a hirarsa da muryar Amurka, inda ya faɗi cewa
APC government is coming into office on May 29, 2015, saddled itself with a responsibility of trying to deceive Nigerians. One impression that the PDP administration of 16 years destroyed our nation.
Tunda gwamnatin jam'iyyar APC ta hau karagar mulki a shekarar 2015 ta kuduri aniyar yaudarar 'yan Najeriya da nuna cewa jam'iyyar PDP ta bata kasar mu a tsawon shekaru 16 da ta mulki kasar. Sakamakon haka 'yan APC sun gaza a fannin kirkiro wani abin a zuwa gani wanda ke nuni da cewa ba su shirya don shugabanci da kuma gina kasa ba. An kara rabuwa fiye da kowane lokaci a kasar wanda watakila ana iya kwatanta shi da lokacin yakin basasa. Ana siyasar ƙarya da mulkin yaudara garin neman kaucewa ainihin abin da ya kamata su yi wanda ya bar mu a cikin hali na rashin bege. Akwai kashe-kashe a fadin kasar, akwai talauci mai tsananin gaske, akwai kuma yunwa da ke rikita kasar. An mayar da shugabanci wasan yara. Gaske abin takaici ne, 'yan Najeriya sun gaji kuma yanzu suna marmari su kada ƙuriyunsu a zaɓuɓɓuka masu zuwa.
Borrowing has gotten to its worst level ever. What you hear on a daily basis is reports of loan requests to the National Assembly.
Bashi ya kai wani matsayi na baci fiye da aka taba. Kullum abin da kake ji shine rahotanni na neman bashi a majalisun dokokin kasar. Kuma wani zubin sukan bijira a majalisun su yi yadda ke renawa mutane hankali. Ina fatan cewa za mu fito daga cikin halin da suka jefa mu. Cin hanci da rashawa yayi tsanani. Wannan dai ba abin da 'yan Najeriya suka roka ba. Gwamnatin ta gaza kuma babu tsari don inganta halin da abubuwa suke ciki. Amma Alhaji Maima Labuni, babban sakataren jam'iyyar APC ta ƙasa, ya musanta maganar da cewa
dama me kake tsammani daga bakin abokin adawa? Da abin da kai ba abin da abokin adawa zai ce kai goninta ko kuma zai yabawa kamun ludayinka. Saboda halin da kasan take ciki kafin zuwan shugaba Muhammadu Buhari shine abin da mutane ya kamata su yi la'akari akai. Sai an san yadda aka taso da inda aka taho, sannan za a gamsu cewa lalle an yi kokari. Saboda kasan duk maganan da abokin adawa zai ce ba abu ne da za ka bi ka tanka masa don ya faɗi wani abu ko ma bayan abinda al'ummar Najeriya suke gani ba. Domin kaga na farko wannan jam'iyya shekara uku ta yi a kankaragar mulki. Wacce jam'iyya shekaru 16 suka yi a kankaragar mulki. Wannan shekaru 16 ɗin nan abinda ya kamata al'ummar Najeriya su tambaya me suka tsina na wa ƙasan. Yanzu misali da a ce shugaba Muhammadu Buhari ya zartarar da maganan tsaro ana cikin zaman lafiya a Najeriya. Kuma maganan yaƙi da cin hanci da rashawa duk matakai da yanzu ya ɗauka na asusun bai ɗaya da sauransu da a ce sun aiwatar sun taskace arzikin ƙasan sun mata tanadi duk irin kudaden nan da ta shigo asusu baitul malin gwamnati a baya da a ce sun tanada saboda irin hali na yau da kasan da ba su fada halin da ta shiga ciki ba balle kuma su ce ko ba a yi kokari ba. Sannan ko maganan tsaro duk yadda kake gwamnatin nan duk yadda ba ka son shugaba Muhammadu Buhari dole dai ka ce an samu sauki. Ko maganan yaki da cin hanci da rashawa ba ma barnan da aka yi da ba yanzu kofin barnan babu.
Su sokori gwe muryar Amurka daga Owerri, Nigeria.
To a gaida Alphonsus. Sai kuma jamhuriyar Niger inda hukumomi suka bayyana cewa dara ta koma sabuwa a game da shari'ar da kasar ke tafkawa da kamfanin buga passport mai suna AfriCard wanda a bara ya yi wa kasar ta Niger kwacen kadaurinta da ke kasashen waje da nufin neman kudaden diyya. Wakilin murya Amurka a Yamai Sulaimin Muni Barma ya aiko mana da cikakken bayani.
A zamanta na jiya 12 ga watan Afrilu, kotun ƙasa da ƙasa mai raba gardama wato CCJA da ke da mazauni a birnin Abidjan na ƙasar Cote d'Ivoire ta bayyana in na'am da ƙorafin da hukumomin Niger suka gabatar akan buƙatarta soke dukkan wasu matakan da a can baya suka ba kamfanin AfriCard damar iwa wannan ƙasa kamuwar kadarorinta a waje. cikin su har da wasu gidajen alfarma a New York da Paris. Kakakin gwamnatin Niger Asmanu Malam Isa wanne nuna farin ciki akan wannan mataki ya kara da cewa alama ce dake nunin Niger ta mallaki hujjoji masu ƙarfi dake gwada akwai alamar damfara a harkokin kamfanin Afrika.
Allah ya ba mu fasaha muka bincika muka samu hujjoji ƙwararri muka tayi muka kai su a France akwai wata kotu da aka ce ma kotun Niger da ta dibi waɗannan hujjojin ta kare wannan shari'ar wadda ta ba su damar su rubuta cike da kayan Niger. To waɗannan hujjoji ne muka dauko muka maido su wannan kotu wadda ta farkon wadda ta ba su wannan incin. Allah ya sa su ma da suka bincike waɗannan hujjojin suka ga cewa da gaskiya ne, sai suka ce to lalle yanzu Niger take da gaskiya, suka kare wannan shari'a wadda ita a ƙarshen ta ba damar wannan kamfanin yayi kamu wannan arziki. Kenan Niger ta samu nasara cikin wannan shari'ar, kuma sai mu ma Allah godiya.
Sai dai wasu ƴan ƙasar Niger na ganin matakin kotun bai kai matsayin da za a fara shelar samun nasara ba. Abdu Alhaji Idi na daga cikin jami'an fafutukar da ke bin diddigin wannan badakala.
Duk labarin da gare mu an fara ne, kuma ita ga kotun in dai ta yi kuduri tana sashi ma bisa yayan gizo, kenan kowa ya ina tare gane shi tunda babu shi. In ka tayi yanzu zaka ga an ce kawai jiya an yi wannan zancen na Niger da na wanga an yi zama na ɗayan nan, shi kenan yanzu an fara shari'a. Kuma muna fatan Niger a wanga gamin ta tayi da hujjoji masu ƙarfi wanda haƙiƙa za mu samu galabar duk shine ƴan ƙasar Niger suke jira.
A shekarar 2011 ne gwamnatin Niger ta baiwa kamfanin Afrikar kwangilar buga fasfor wacce darajarta ta haura miliyan 34 na sefa. To amma shekarar 2012 hukumomi suka soke wannan kwangila saboda a cewar su wannan aiki baya cikin muhimman bukatun al'umma a wancan lokaci. Mafari kenan da aka yi ta tafka shari'a tun daga kotun cikin gida zuwa na Afrika, lamarin da a ƙarshe ya fada hannun kotunan ƙasashen yammaci. Dalili kenan tun a wancan lokaci hukumomin Niger suka shiga zargin kamfanin da ƙulla damfara.
Aka ce Allah ba ya barci. Abun bakin ciki shine in ba Niger ba za ka samu a duniya wani ɗan ƙasa da za ya kama maƙiyin ƙasar ba ya zo ya samu nasara da cuci ƙasa.
A ranakun farkon barkewar wannan rikici, wata kotun raba gardama a nan Niger ta shawarci ɓangarori su sasanta, sai dai hakan bata samu ba. Mafari kenan da Afrikar ya maka ƙasar Niger a kotun CCJA, inda a nan ma abin ya faskara saboda wannan kamfani na haɗin gwiwar wasu ƙasashen Turai da Asiya ya buƙaci a biya shi diyar miliyan 16,000 na sefa a matsayin kishin laifi. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mumuni Barma. Kuna sauraron muryar Amurka ne kai tsaye. Yanzu agogo a nan Washington DC yana cewa ƙarfe 11:18 na safe. Yanzu kuma ga shirin duniyar Amurka.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shin samun abun duniya shike samar wa ɗan adam farin cikin rayuwa? Wannan wani batu ne da masana suka jima suna bincike a kai, yayin da ɗalibai a nan Amurka ke tururuwan neman gurbin karatu a fannin nazarin abubuwan da ke sa ɗan adam ya yi rayuwa cikin farin ciki. Yau kan wannan batu, shirin duniyar na Amurka zai yi dubi a kai, inda za ku ji yadda jami'ar Yale da ke nan Amurka ke baiwa ɗalibai guraben karatu kan yadda za su cimma rayuwa mai cike da farin ciki. Amma za mu fara ne da sanarwar da kakakin majalisar wakilan Amurka Paul Ryan ya yi, ta cewa ba zai sake tsayawa takara a zaben da za a yi a watan Nuwamba ba. Sunana Mahmud Lalo. Tuwaran Laraba da ta gabata ne kakakin majalisar wakilan Amurka Paul Ryan ya shammaci mutane, inda ya ce ba zai sake tsayawa takara a zaben tsakiyar wa'adi da za a yi a watan Nuwamba ba. Dama dai an kwashe watanni ana ta yama didin cewa Ryan yana tunanin yin ritaya.
Look, you all know me. I didn't take this job to get the gavel. Duk kuna sanar
da cewa ban karɓi wannan wakilci da nufin na shugabanci majalisar ba. Mun kasance mutum da ke irin wannan tunani ba. Na riga na cimma burina, kuma ƴaƴana suna ƙara girma ne. Idan na ci gaba da zama a nan, za su rika min kallon mahaifin da ba a ganin sa sai a ƙarshen mako. Gaskiyar magana ita ce, ba abin da nake so in zama kenan ba. Ryan ya kwashe shekaru 20 a majalisar, inda yake wakiltar jihar Wisconsin, a kuma shekarar 2015 ya karbi kujerar kakakin majalisar ta wakilai bayan da tsohon kakaki John Boehner ya yi murabus. Duk da cewa ba kasafa ya Paul Ryan suke dasawa da shugaban Amurka ba, amma Trump ya shiga shafinsa na Twitter inda ya kwatanta Ryan a matsayin mutumin kirki wanda ya jajirce wajen yi wa kasarsa aiki. Kakakin majalisar ta wakilai ya sha alwashin cewa zai ci gaba da fafutukar ganin an samar da sauyi kan haƙoƙin ma'aikata kafin ya kammala wannan wa'adin nasa. To a ɗaya fannin kuma, ƴancin gudanar da rayuwa mai cike da farin ciki na ɗaya daga cikin batutuwa da dokar samun ƴancin kai da Amurka ta amince da shi. Hakan kuma ya sa ba abu mamaki ba ne ka ga ɗalibai suna tururuwa wajen neman guraben ɗaukan darasi kan yadda za su cimma burin rayuwa domin samun farin ciki, fannin da ke ci gaba da samun karɓuwa a tsakanin Amurkawa. Yanzu haka akalla ɗalibai 1,200 ne ke ɗaukan darasi a jami'ar Yale da ke Connecticut a arewa-maso gabashin Amurka, a wannan fanni da ke baiwa jama'a damar lakantar hanyoyin da za su gudanar da rayuwa mai farin ciki. A wani aji na ɗaukan darasi a babban ɗakin taro na jami'ar ta Yale, har ma babu wurin zama ga ɗaliban, yayin da suke sauraron Farfesa Lori Santos ƙwararriya a fannin ilimin nazarin halin ɗan Adam.
Psychology in the Good Life is a class that really looks at what science says about how you can live a life that flourishes.
Wannan aji na daukan darasi kan halayyar dan Adam da gudanar da rayuwa mai inganci. Aji ne da ke dubi kan abin da fannin kimiyya yace dangane da yadda zaka gudanar da rayuwa mai cike da farin ciki. Da farko muna tunkarar kuskuren da ake yi kan batutuwan da ake dangantawa da abin da ke sa mutum farin ciki.
Deal with some of the misconceptions about what makes you happy.
Mun dai sha jin ana cewa kuɗi da sauran nau'ukan arziki ba su suke sa mutum farin ciki ba. Amma bincike a fannin kimiyya ya nuna cewa mutane na ci gaba da dukufa wajen neman wasu hanyoyin biyan bukatun duniya domin suna tunanin hakan zai sa su farin ciki. Amma a ƙarshe sai aka gane cewa ba a nan gizo ke saka ba.
One of the main misconceptions is that to become happy we have to change something.
Wani babban kuskure da muke yi shine mukan yi tunanin cewa idan har muna son rayuwa ta farin ciki sai mun sauya wani abu, kamar mu samu aiki da ake biyan maƙudan kuɗaɗe ko kuma sai mun sami babban gida. Amma bincike ya nuna cewa tasiri kalilan waɗannan ababen rayuwa kamar babban gida ko aiki ke yi a rayuwar mu wajen samun farin ciki.
What the research suggests is that those life circumstances have a really tiny effect on our happiness.
Asali ma dai bincike ya nuna cewa kashi 10 kacal dukiya ke karawa a cikin kashi 100 na farin cikin rayuwar dan Adam.
In fact, research suggests that talking, spending time with other people, talking.
Hakikanin gaskiya, bincike ya nuna cewa zama cikin jama'a, ana zantawa, ana sada zumunci na daga cikin ababen da ke kara farin cikin rayuwa.
Is necessary for being a really happy person.
Kwashe lokaci cikin iyalanka da abokanai na da muhimmanci kwatankwacin wani lokaci da zaka diba domin nishadantar da kanka. Farfesa Lori ta kara da cewa misali, tsananin matsawa kansu da ɗalibai ke yi wajen ganin sun nuna ƙwazo a makaranta ko kuma yadda ma'aikata suke tsananin matsawa kansu wajen aiki yakan sauya musu tunani kan abin da ya fiye musu mahimmanci wajen kula da lafiyarsu. Saboda haka, ilimin kimiyya yake ƙoƙarin nuna musu abin da ya fi wannan mahimmanci wajen inganta rayuwarsu. Kuma tuni, wasu ɗalibai a jami'ar ta Yale har sun fara ɗaukan wannan shawara da ake ba su. Rebecca Slizer ɗaliba ce a jami'ar ta Yale.
I try not to stress out as much about
grades. Bana daman kaina akan me zai faru nan gaba da aikin da zan samu idan na kammala karatu. Na fi mai da hankali kan abin da ke faruwa a yanzu da kuma mutanen da ke kewaye da ni.
And the people around me.
Shima Leonardo Sanchez Noya ɗalibi ne a jami'ar.
I think now when I'm in a rush my
abinda nake yi idan ina cikin hanzari shine da tunkari matsalar da ta mamaye min tunani. Na dan numfasa na dan wani lokaci na lakanci matsalar sai na kara gaba.
Take a half second, orient myself and then move forward.
Irin aikin da ake baiwa dalibai idan sun je gida su yi a wannan aji na lakanta ababen da ke sa dan adam farin ciki sun hada da nuna godiya ga mutanen da kake tare da su da nuna tausayi da kuma kara dankon zumunci. Masu sauraro, baki da abin da ya sauka kenan a shirin duniyar Amurka na wannan mako. Sai ko bani jiko idan Allah ya kai mu. A madadin lokacin waɗanda aka ji murayensu, ni Mahmud Lalo nake cewa a huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke aiko mana.
Saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga Yunusa Ibrahim inda ya ce yau ne ake cika shekaru kuɗi da sace 'yan makarantar Chibok da fatan gwamnatin Najeriya za ta ci gaba da ƙoƙari don ganin an ƙwato ragowar 'yan matan. Saƙonmu na gaba kuma cewa suka yi har yanzu muna addu'a kuma muna sa ran dawo da ragowar 'yan makarantar Chibok. Saƙo ne daga Gwaggwadali da Maman Rashida Jalingu. Saƙonmu na gaba kuma cewa suka yi assalamu alaikum muryar Amurka don Allah ku ba mu dama da mu yi kira ga gwamnatin Najeriya da ya kamata ta kafa dokar ta ɓaci a jihar Zamfara. Muddin tana so a kawo ƙarshen zubar da jinin al'umma a jihar. Daga ƙarshe muna addu'a Allah ya kawo mana zaman lafiya a Najeriya baki ɗaya. Saƙo ne daga Aminu Adamu, Malam Madori da Umar Baban Yaya Sabon Gida da Rabi'u Dokan Dunari a jihar Jigawa. Saƙonmu na gaba kuma wasiƙar haɗin gwiwa ce daga Yahaya Donno Azare da Zainab Barista Tule da Prince Tasi Ibn Abdullah Azare daga jihar Bauchi inda suka ce muna kira da gwamnatin tarayya Najeriya da ta sanya dokar ta ɓaci a jihar Zamfara ganin yadda ake yawaita har-haren 'yan bindiga masu hallaka mutane babu gaira babu dalili. Saƙonmu na gaba ya fito ne daga Shehu Adamu Rijau inda ya ce muna maraba da shugaban kotun duniya masu hukunta manyan laifuka wato ICC wanda zai ziyarci ƙasarmu Najeriya da fatan kuma zai yi mana bayani kan dalilin da yasa kotun tasu tafi mayar da hankali kan 'yan Afirka a yayin da su kuma Turawa ta mayar da su 'yan lele. Saƙonmu na ƙarshe a yau cewa yayi Allah sarki al'ummar ƙasar Siriya. Wannan masifa da kuke fama da ita Allah Ubangiji ya kawo muku ƙarshen ta baki daya. Saƙo ne daga Isihun Dila Faki.
Lokaci ne kuma da zamu kawo muku labarai amma wannan karin a takaice.
To a takaice, masu bincike daga hukumar hana amfani da makamai masu guba OPCW sun isa ƙasar Siriya. Magoya bayan shugaban Amurka Donald Trump na amfani da yanar intanet wajen ƙoƙarin wofinta wani littafin da tsohon shugaban hukumar bincike ta FBI James Comey ya rubuta. Shugaban Amurka Donald Trump ya ƙaryata wani rahoton jaridar New York Times mai cewa ya so ya kori mai bincike na musamman Robert Mueller tun bara. 'Yan tawayen Taliban sun kai hari kan wani wurin zaman jami'an tsaro a yammacin Afghanistan suka kashe jami'an tsaro wajen 11. Harin na daren jiya Alhamis ya auku ne a gundumar Shindan da ke lardin Herat mai iyaka da Iran. Gwamnan gundumar Shukrullah Shakar ya gaya muryar Amurka cewa wannan harin na 'yan tawaye ya kuma raunata jami'an tsaro hudu. 'Yan sandan Afghanistan ne ke girke a wurin da ake kira wurin tabbatar da doka da oda a lokacin da aka kai masa harin, a cewar gwamnan. Shakar ya kuma tabbatar cewa babban jami'in tabbatar da doka na gundumar, wato babban jami'in 'yan sanda Said Sharifuddin Alwali, na daga cikin waɗanda aka kashe. Wani mai magana da yawun ƙungiyar Taliban mai suna Zihullah Mujahid ya faɗa ta wata takardar bayani da aka tura manema labarai cewa waɗanda aka kashe sun kai 20.
To masu sauraro, da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu anjima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi, wato ƙarfe 9:08 kenan agogon Ghana, zamu dawo da wani sabon shirin. Idan ana so a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo, za a iya garzayawa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu a madadin
Ibrahim Kalmasi Garba
da ya taya ni gabatar da shirin, da Julie Lazarus Gresham da ta haɗa shirin tare da bada umarni, tare da injiniyanmu, ni Hafsat ɗan mai sauri ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Amma kada ku yi nisa, ku dakaci shirin yau da gobe.